haka mai wuya
kun san abinda aka yi iya makin na ayi independent power a Sokoto naira biliyan 3 da miliyan 200 amma yanzu gashi ne ya nuna mana muna da naira biliyan 9 sannan ko glove guda ba kunna mana ba
to ya kamar asara da jahar Sokoto ni yanzu na nema da September mun ga jahar Sokoto amma da jama'ar jahar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ga ci an basuwa a sai mun abinci a mun sai mun magani a mun tijoti shin da wala sannan nawa ya rage sannan mi an kai shi in babu shi ina aka kai shi in an cinye shi na a faɗa mun an ce a roke mu gafara mun a yayi
kana ganin yanzu wannan ya ita ya zama hujja a ce gwamnati Aminu waziri tambuwal biyayya ne kawai yake tai shi yasa ya bar Wamako ya ci karen shi ba babbaka
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to canje-canjen sheka da manyan yan siyasar Najeriya suke daga wannan jam'iyya zuwa wacce a kwanakin nan fa yana damun masu jefa ƙuri'a a lokutan zabe a Najeriya cike har da sakwatawan shehu wanda su ma abin ya shafe su tunda su ma nasu gwamnati yayi
gaskiya fi subhanallahi bai kyauta giwe hayar da yayi da kamfin ya koma jam'iyyar PDP mostly bai bada wasu genuine reasons ba illa dai duka dalilan suke ba su a kawai na personal interest ne na ra'ayi na kashin kansu instead of a ce sun focus din ga ayyuka waɗanda za su gina ƙasa da kuma ci gaban ƙasar ga kamata a ce sun ba da ƙarfi genin nan ba a ce kawai kan wasu ra'ayoyi na ci gaban kanka ba kawai ba ci gaban ƙasa ba ka tashi kawai ka yi da campaign ka bar jam'iyyar ta talakawa kuma gaskiya ba sannan ba su gane haka nan sai an zo ranar zaɓe
idan Allah ya kai mu zuwa ƙarshen wannan watan na Satumba ne za a gudanar da zaɓukan fitar da gwani na 'yan takarar mukamin siyasa daban-daban na jam'iyya mai mulki ta APC wacce yake mulki a tarayya da jihohi da dama a Najeriya to yanda ake jiran zuwa wannan ranar rigingimin siyasa suna ci gaba da kankamawa a jihohi da dama ciki har da jihar Sokoto inda tun lokacin da gwamnati na yanzu Aminu Waziri Tambuwal mutawallin Sokoton ya bar jam'iyyar APC ya koma PDP abinda kuma ya janyo rabuwar su ta kafa tsakanin shi da babban jigon siyasar jihar wato dan majalisar dattawan tarayya Aliyu Magatakar da Wamako Sarkin Yamma likitan siyasar nan suke ta ƙara kamari to daman Bahaushe yakan ce wai tsoho tsaya take ta da tsohon bashi duk lokacin da aka rubu a lokacin ne tonitonin silili za su fara a lokacin da suke tare sakwata da dama suna cewa ba a jin abin da yake faruwa tsakanin Magatakar da mutawalli saboda biyayya da shi gwamnati yake wa Magatakar dan to yanzu da suka rabu bangarorin kowane ya fara banka da abubuwan sirrin da a can da suka boye a tsakanin su yau a kashi na biyu na muhawarar da wakilin mu a can Sokoton Murtala Farukun san yana ya shirya mana a tsakanin dan majalisar dokoki na jihar Honorable Sani Alhaji Yakubu da kuma tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya Honorable Shabu Gwanda Gobir za mu ba ku misali a maganar bayo Sokoto wutar lantarki
ka fara magana akan independent power project ma'ana samar da sha'anin wutar lantarki menene kake so ka faɗa akan shi
tun abin da kake so in faɗa Mallam Sani kana ji ko
ga
a kai nake magana
ko da sauranka
ga wannan tare da ni wanda aka ba kamfanin Macmara da sauran kamfanoni ka gan ina tare da su Ministry of Works and Transport Sokoto 2015-2016 proposal budget capital estimate 2015 kana cikin majalisa kun san abinda aka yi iya makin na ayi independent power a Sokoto naira biliyan 3 da miliyan 200 amma yanzu gashi ne ya nuna mana muna da naira biliyan 9 sannan ko glove guda ba kunna mana ba sannan har yanzu project din nan nan tsaye kuma an nuna ga completion ina baka certificate of completion na shi gashi nan tare da ni
wai to me yasa tun lokacin shi Abu Gonda Gobir ku bayyana haka ba sai yanzu
kana ji ko abin da ya faɗi ne na irin da'a da mutuntawar da Aminu Waziri yake taimawa wannan
doka ce
kana ji ko Aminu ya danne waɗannan abubuwa ne saboda baya son wani abu ya taso yau in ka hiddo irin wannan rashin gaskiya sai a ce ga ya ci ne ya ci amana da zabe ne ga ce yana fada da wannan
yanzu
ina fada maka
magi mahonable
daya ne daga cikin daruruwan
mun ji mun ga ka fada
kafa ya take
yanzu thank you very much mutara mun ga su abin da honorable ya fadi ya kawo file din ne da takardu shi ba sai inda samu su ba ni dai magana aka cikin zaka ni a chairman na House Committee on Works and Transport ni ka kula da harkan ma'aikatar ayyuka tun lokacin gwamnati ta mutawalle sannan wanga faɗin inda samu shi ba mu sani ba duk inda samu takarda ta yi ba mu iya ganewa amma abinda muka so da farko ina roƙo gare shi na farko ma san shi wanda kuma ga takarda duk duniya kuma shi gare ta nan bawan kinan abu na biyu kuma muna jiran shi ko gobe ko jibi ko sanadiyar jiya suna iyawa ko sai ba mai gida gwamnati ya dawo shi taho muna da dattahin da gwamnati ya anshi kudi daga federal government kahin hawan gwamnati ta zakuwa yanzu shi wallafa mun cewa mai gida gwamnati wata kaza azu kudi mai gida gwamnati wata kaza azu kudi shi fada mal umar jihar Sokoto mu za mu samu kwa bacci mu yi bacci da haye mu gane cewa ya ansa kuma ansa ba mu mun sanar ansawa but matsalar da annan shine
yanzu tunda ka ce ka ana amsawa nawa ne ake amsa
maka take maka dauka ni ba jami'in gwamnati jihar Sokoto ba
amma kai
ni na ina nan a matsayin ɗan malita kuma wanda yake da
jama'a wanda aka kawo cewa
shi take fada
mai girma gwamnati ko kuma kasan ko nan aka bashi
shi take fada maka
ya aka ya kashe shi
wanda fada maka
kai din nan kai kadai
kuma
kana nuna baka san aikin kawa a majalisa
mai yana iya yi haka nan yana iya yi haka nan amma abin da suka karkar tunda ni ban sani ba to ya kamata sanar da jihar Sokoto ni na nema ga mai girma a wakilin gwamnatin jihar Sokoto da shi tambar mai gwamnatin jihar Sokoto amma da jama'ar jihar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ga ci an basuwa a sai mana abinci a mana a sai mana magani a mana titoti shin nawa sanan nawa ya rage sannan mi an kai shi in babu shi ina aka kai shi in an canye shi na a faɗa mun an ce a roke mu ga faɗa mun a yahi ko zuwa ga mu ga a yahi
ina ga mu ga yahi da aka karba yana cikin abin da aka biya mu tsohon gwamnatin jihar Sokoto ba su kan ne
mamaki abin ya bani a ce bai ta hana wani aiki saboda shi dan majalisa na kuma sun yi gurme a lokacin lokacin suna majalisa ta kuli ban san dalilin da hana shi ban san dalilin hujjar da gaishe ta wanda zai faɗa wa jihar Sokoto ba da al'ummar duniya cewa biyayya na ya hana ma mutun zabe wanda ya tsaye Qur'anin Allah cewa zai jima ta
kamar yadda gaishe da
Honorable Murtala wannan ai ga fili take
duk wanda ka kamna Aminu waziri tambuwal ya lura sar da shi irin waɗannan abubuwa duk wanda ke kamna shi sannan ni din nan naje wurin shi sau uku ni ga mai your excellency yace in nice gwamna wa mako ya shirye fada da kai in kai baka shirya ba da honorable sani aka tai har gidana wurin ta'aziyya bayan mun bar su a falo mun taka a sama mai girma gwamna a lokacin nan yace min yana son in taho in kama mai zai yi hada da Aminu waziri nace ya excellency me ya faru yace saboda bai tsammanin haka Aminu zai yi ba nace me yayi ya excellency duk abin da yayi kai kai muna shi domin kai muke ganin yana daukar kanshi yaje cikin daki ku zauna sai mun tsara abubuwa nan wanda jam'iyyar mu ta tsara da wanda al'umma muke so a tahirana guda dare guda ace an canza su
wannan
abu
kwadi gaskiya sha cocci
kana ji ko wadannan abubuwa
bari ya sauka
ai da kai an ka zo gidana
ni aka zo gidanka kuma da ni aka ci abinci a saman gidan kiranka
yawa sannan
amma ni ba sai
ai kaga mun taka a falo ina ga ma abin da ya faru ne nace excellency komai kuke ku je ku resolve na abubuwan ku Allah ya rufa muku asiri wa junan ku gwamnan da ya gade ka wanda na kace su shi ma ya yadda da kai duk abin da kake ji ka je ku yi hakuri da junanku ya kawo min matsalan Buhari cewa ga sunan sun zabi Buhari yazo ya wulakanta su an yi appointment
ayi
da shi Aliyu maga takaddawa
maka yace maka haka
yace mai haka alhamdulillah har muka gangaro ƙasa sai da muka kori shugaban jam'iyyar mu ya wala sarkin baki muka ce sauka ƙasa don kai ya ji maganar da muke duk akan waɗannan maganganu kana ji ko
kamar wani alko kai ka tunawa cewa kai shugaba haki sannan lokacin da an kai gwamnatin mai girma sanata Aliyu maga takaddawa muku kana cikin waɗanda bas shahuda mai wanda ga shahuda mai cikin gwamnatin mai girma sanata muku sannan zuwan da an kai ni billahi la ilaha illa gaba garan kace mai girma wa muku naka na kai nashi ne sannan duk inda ya ka tashi sannan kai na ga kai marmin ka da gidan wa muku ba isa TV ba Abuja
shi ya kira
ne da gidan ka wa muku a
sanata TV ba shi ya kira ne yace
abin
da aka mun ka kana ji
kana hana cewa a yahi ma kai
wallahi ba haka
ba ne
ni ba yi ma wa muku laifi ba
kaga
ko mi balle
ruwa a yahi ma ka bi shi
wallahi
isa TV Abuja
kana ji wa ina da shi a waya kuma recorder
kana ji abin ya zama
mai girma sanata wa muku shi ya kira ni nizo wajen wa maku
to mu ya san mu dai ta ji kaji da
kuma Allah ya yi maka yace min gashi an ce Aminu zai fita an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC to shi ba zai fita ba domin lokacin ai ba fara da ya shigo a jam'iyya shi fita yayi yanzu shi za a dauka a kai wurin ba fara sannan mutane sun hada mai sai Aminu
ina ganin ya kamata mu yi magana abin da ake gani
mun ga su ya ta akai
magana kan dukkan muhimmanci ga al'ummar jihar Sokoto
kana ji ko
ba akan personal ba
na gaya mai ni bazan kama mai ya fada da Aminu waziri tambawal ba domin na san duk abin da akai hatta da diesel na zubawa ga injin gida ne
injin
gida ne ko menene ba wanda yake gwamnatin jihar Sokoto kai mai shi tsohon gwamna na san da wannan kai ka san da shi
ni Allah ba sani ba kai ka hodi kuma ka hujja ka abin da ka hodi
honorable yanzu bari mu dawo kan wani muhimmin al'amari bayan canza shekar gwamnati Aminu waziri tambawal an yi ta batutuwa musamman a wasu bangarorin da ke nuna ga inda jama'a suke wannan na ganin shi adda jama'a wannan na ganin shi adda jama'a honorable sai da kai zan fara shin bayan bayyanawa aluwa muku ya ce zai dawo a tarbe shi kuma ya gudanar da wannan gangami ya ce yace wannan na da manufa a gano shin wa'adda jama'a Sokoto wa'adda Sokoto shi ko Aminu waziri me kwanan zance wannan
to dake jihar Sokoto tana da yan takarar mukamin shugaban kasa har guda biyu daga jam'iyyar daya ta PDP wato shi Aminu da kuma Bafarawa ko bayan jin kowa yake da siyasar Sokoto din tsakanin Mutawalli da Mugatakarda shirin makon gobe zai nemi sanin makomar bangarorin su PDP din na gwamnati Aminu waziri tambal da kuma na tsohon gwamnati Tahir Talatu Bafarawa da kuma shirin da suke yi in akwai shi na tsaye da yan takarar gwamnati da sauran mukamai na siyasa an zai bari mu yi muku bankwana anan sai rana wato in Allah ya kai mu a madadin baki namu shi honorable Sani Alhaji Yakubu da honorable Shaibu Gwanda Gobe da kuma shi wakilin namu Murtala Farukun Sanyina wanda ya shirya kuma ya ja akalan muhawara din Aliyu Mustafa Sokoto ne anan Washington huta lafiya.